Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 24, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC. Kuke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na dare kuma na karshe a yau. Nan gaba za mu bude layukan mu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku na kashin kanku akan duk wani al'amari da yake ci muku tuwo a ƙwarya. A cikin shirin namu har yanzu za ku ji matsayar da Najeriya ta dauka akan hukuncin da wata kotu a kasar Ingila ta yanke akan Najeriya. Kamar kullum domin bayyana ra'ayoyinku lambobin da za ku kira su ne 1-202-202-205-255. Kada a manta sai an sa alamar ƙari wato plus a farko kama a jero lambobin. Kafin nan ku karkada kunnuwanku domin kosar filo a shirye yake ya karanto muku labaran namu.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yawan mutanen da suka mutu dalilin barkewar annobar Ebola a Jamhuriyar Demokratiyyar Congo ya kai 2000 a cewar wani rahoton da Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta fitar yau Juma'a. Hukumar ta ce yawan mutanen da aka tabbatar da kamuwar su ita ma ta cira inda ta kai sama da 3000. Duk da yake kwayar cutar ta yaɗu zuwa wasu sabbin yankuna, hukumar WHO ta ce yawan mutanen da ke kamuwa a duk mako sun kai 77, ko da makon da ya gabata babu wani sauyi da aka gani tun wata 1.5 da suka gabata. Kwayar cutar da yana ci gaba da yaduwa, duk kuwa da ci gaban da ake samu na kula da waɗanda suka kamu da ita da kuma allurar rigakafin da ake ba su, wanda yanzu haka aka baiwa sama da mutane 200,000 a gabashin Congo. Ma'aikatan lafiya na fama wajen shawo kan cutar a ƙauyuka da yankunan da ake tashin hankali. Yawancin mutanen ƙauyukan ba sa yarda da likitoci da sauran ma'aikatan lafiya. Yau Juma'a, hukumar da ke sa ido akan iskar guguwa Amurka ta ce akwai yiwuwar guguwar Dorian za ta ƙara ƙarfi ta koma mahaukaciyar guguwa. Da alamu guguwar Dorian za ta rike ita koma guguwa mai hatsarin gaske, yayin da ta nufi arewa maso yammacin Bahamas kuma za ta kai ga jihar Florida a ƙarshen makon nan a cewar hukumar. Gwamnatin Bahamas ta fitar da gargaɗin sa ido akan guguwar a arewa maso yammacin ƙasar, yayin da shi kuma gwamnan jihar Florida Don DeSantis ya ayyana dokar ta ɓaci a duk faɗin jihar. Ruwan sama da guguwar Dorian za su iya haifarwa da ambaliyar ruwa mai hatsari da zai iya janyo asarar rayuka, a cewar hukumar da ke sa ido kan guguwar. Yanzu haka guguwar tana ɗauke da iska mai tafiya kilomita 165 a cikin sa'a guda. Faraministan Pakistan ya yi kira ga 'yan ƙasarsa wato su baiwa 'yan yankin Kashmir haɗin kai ta hanyar fitowa su tsaya a ƙofar gidajensu da shagunansu da ofisoshinsu har na tsawon mintuna 30 a yau Juma'a. Sai dai yawancin mutane sun yi tambaya ta yaya wannan abu zai taimaka wa 'yan Kashmir. Ko ma me suke yi, sun yi shi ne ba tare da an yi wani shiri ba. Ɗaukar irin wannan mataki ba abu bane da zai taimaka ba. Al'umma ba ta da tunanin wannan zai taimaka wa 'yan Kashmir, a cewar Malik Mahmud, wanda ke tsaye gaban shagonsa a babban birnin Islamabad. Lokacin da aka tambayi Shawiz Khatak, wani mai shago, cewa ko zai iya barin shagonsa ya tsaya a waje, sai ya ce zai bi duk wani abin da ya ga sauran masu shaguna sun yi, amma ya ƙara da cewa shi bai fahimci wannan mataki da aka ɗauka ba. To, labaran duniya na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A makon da ya gabata ne, tsohon mataimakin shugaban kasar Venezuela ya caccaki Amurka bayan da gwamnatin Trump ta saka sunan shi tare da Samark Uze Lopez, dan kasuwa a Venezuela, a jerin sunayen mutanen da ake nema ruwa a jallokan laifukan fasakorin miyagun ƙwayoyi da halarta kuɗin haram. El Asmi an zarge shi da wata gagaru masafar miyagun kwayoyi da ya hada da sojojin kasar Venezuela da sauran wasu danginsa da su ma suka rike wasu mukaman gwamnati. Haka shi ma tsohon shugaban hukumar leken asiri ta Venezuela wanda ya bar kasar a baya-bayan nan ya zarge shi da alaka da kungiyar Hezbollah da kasar Iran ke marawa baya. Tun farko dai shugaban kasa Nicolas Maduro ya kare mataimakin nasa yana cewa El Asmi ya zanto mutumin da ake yi wa cin zarafin siyasa daga gwamnatin Trump mai nuna wariya wato mai nuna wariya da rashin kaunar Larabawa. Daga ƙarshe wata tawagar masu bincike da ƙwararrun ma'aikatan jin kai sun samar da wata hanya ta tunkarar matsalar cin zarafi a sansanin ƴan gudun hijira na Dallo Ado dake kasar Ethiopia wato Habasha. Hanyar da suka samar da ta hada da samar da wasu jerin shirye-shirye da ake kira Unite for a Better Life wato hada kai don samar da rayuwa mai kyau. Haɗar da ƴan gudun hijiran Somalia dake zaune a sansanin domin kawar da abubuwan da ke haifar da cin zarafi a sansanin.
To labaran duniya kenan kuka saurara. To yanzu kuma bar mu faro daga Najeriya inda hukumomin kasar ta ce za ta kalubalanci wani hukunci da wata kotu a kasar Burtaniya ta yi akan wata kwangila ta aikin samar da iskar gas da gwamnatin Najeriya ta zamanin marigayi Umaru Musa Yar'Adua ta sa hannu da wani kamfani mai suna Process and Industrial Department a Turance a shekara ta 2010 akan kudi miliyan wato biliyan 9.6 na Amurka. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana wannan rahoton.
Shugaba Muhammadu Buhari ya ba wa hukumomi biyu umarnin su yi bincike akan maganar wannan kwangila. Hukumomin su ne EFCC da ofishin leken asiri na kasa wato NIA hadda su feto jana na 'yan sandan Najeriya. Shugaba Buhari ya ce ba kwangilar kadai za a bincika ba hadda waɗanda suka sa hannu akan kwangilar. Lai Muhammad shine ministan watsa labaran Najeriya.
Looks a bit fishy. We will do our best to ensure that the Nigerian assets are not touched and they are leaving no stone unturned disrespect.
But we must continue to insist. We have been looking for solutions.
Anan Lai Muhammad ne yake cewa mun hango sarkakiya a cikin cinikin da sa hannu a kwangilar a zamanin wancan gwamnati da ta gabata. Saboda haka muka ce a binciko su waye jami'an gwamnati da suka wakilci Najeriya a wajen sa hannu a kwangilar domin gashi ta zama tushen bashi har na dalar Amurka biliyan 9.6 da ake bin Najeriya wanda kotun Birtaniya ta yanke hukunci a makon da ya gabata. Lai Muhammad ya kara da cewa gwamnatin kasar ba za ta bari Najeriya ta rasa waɗannan makudan kuɗa ba za ta yi iyakacin kokarinta wajen warware matsalar har a samu maslaha. Yaya Barista mai nasara Umar yake kallon wannan yunkuri da gwamnatin Najeriya ta ce za ta yi akan hukuncin kotun na Birtaniya?
Ban ga dalilin da tun farko kotun Ingila take da hurumi na wannan shari'a ba na ɗaya kenan. Na biyu kuma ban ga dalilin da ita Najeriya ta yi sakaci ta ce aiwatar da wannan bayani ba. Menene dalilin da yasa gwamnatin Najeriya sai yanzu ake fargajaji bayan an yanke hukuncin tun 2017? Karkashin kuma wannan gwamnatin kuma aka kasa kokari a yanke wannan magana ta zo karshe a samu maslaha a samu yarjejeniya sai yanzu da aka samu umurni na aiwatar da wannan hukunci na kotu. Ba wai hukunci ne kotu ta bada yanzu a cewa Najeriya ta biya ba, a'a hukunci ne na aiwatar da wancan hukunci da aka riga aka bada. To saboda haka akwai abubuwa da dama da zamu lura da shi idan Najeriya na tunanin me za ta yi yanzu. Na ɗaya ba magana daga kara ne da kamar shi ministan shari'a yake magana za su dauka kara ba. Domin ɗaukaka ƙara ya kamata a yi shi ne tun 2017 31 ga Janairu da aka bada wancan hukuncin.
To shi ma dai a lokacin da yake nazari akan hukuncin da kotun Birtaniya ta yi, sakataren kungiyar Global Watch da take sa ido da kokarin yakar cin hanci da rashawa Ibrahim Musa ya ce Najeriya tana buƙatar taimako daga kungiyoyi da ke kare haƙƙin bil'adama a game da wannan batu na bashi.
Take-taken Ingila akan Najeriya abun yana ban tsoro kamar ba su ne suka ba mu yancin kai ba. Ina kalubalantar manya-manyan kasashen duniya su yi nazari akan halin da Ingila take so ta sa Najeriya a ciki. Saboda haka kasashen duniya da musamman ma kungiyoyi masu zaman kansu na kare rajin haƙƙin dan adam kamar su Human Rights Watch, Amnesty International da sauransu su fito su yi kururuwa in ba dai idan bakar fata ko dan Asia lafi za su yi abu za su ce attackin dan adam to ga Bature yana nema attackewa kasa wanda ainihin take rufa sama da mutum biliyan 2 asiri a duniya tana so ta taka mana yanci
wannan kwangila dai ta samar da iskar gas ce kuma kwangilar shekaru 20 ce abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan Najeriya ta kalubalanci wannan hukunci a kotu Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to wannan kenan a gode wa Madina Dauda da wannan rahoto Masu sarare kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a yau ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku akan duk wani batu da ya dame ku ko kuma wanda ya shafi ci gaban kasa kuma lambobin da za ku kira su ne 1-0-1-2-0-2-0-5-2-6-5-5 bari in sake karanto lambobin alamar kari wato +1-0-2-0-2-0-5-2-6-5-5
ne lokaci ne dama an fada mu hakunci ai mawadaci ne tafi a sannu sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne kafa kaman da shi gaggawa aiki sai dan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkan ni shi na Allah ne komai kake so iya hakuri zai zo lokaci ne akwai a tashi wata ban ba kware sarki ne wage yace duk sawawa dagaciyawa ne mazalura da harshen ka alƙali zance ne
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar kari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar kari 1-202-205-2655
to gashi mun samu kira daga jihar Kaduna wake kan layi
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam
suna da Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to Alhaji Musa menene ra'ayinka a yau
yawa to yau ina da ra'ayi kuma ina jinjina ga ita kanta wannan kafa ta gidan radio BOA na sashen Hausa jiya sako ya iske mu wanda gidan radio ya ba mu t-shirt da fesin kaf da birika da wannan gidan radio wanda Dr. Yusuf Harande ya kawo mana mun zaurar shi a nan jihar Kaduna mun yi taro da shi kuma mun gaggaita mun ji dadi kware da gaske domin ya kawo mana t-shirt na logo din ita kanta wannan gidan radio a matsayin shugaban masu buga waya a wannan gidan radio na sashen Hausa da muryar Amurka da ke Nigeria muna jinjina ko muna godiya kuma muna fatan Allah ya kara danƙon zumunci tsakaninmu da ku ya kasance zama har abada
amin
da ƙarshe da muna so yin kira ga tsohon shugaban karamin hukumar Dankuwa Zaguwa Ahmed Suleiman Sa'adu Shindi ya kamata da ya dawo ya ƙara taka takara domin samun ci gaba kuma idan muka dawo zuru za mu jinjina ga Abdullahi Musa Magaji wanda aka sani da hero gaskiya shi ma muna fatan Allah ya sa ya zo ya taka takara a wannan karamin hukumar ta zuru da fatan za ku tashi lafiya muna jinjina
to godiya muke malam Musa sai kuma jihar Taraba wake kan layi
Hassan dan tada daga gidan dorawa karamin hukumar Hukari
to wannan Hassan menene ra'ayinka a yau
ra'ayi na wato yau Allah ya
to masha Allah menene ra'ayinka
ra'ayi na abubuwan da suke kira tsakanin Najeriya da Ila ya kamata gwamnati ta kanki sai don ba haka ba tun da muna kukan tattalin arziki
kana jin mu mallam Hassan to da alamun mun rasa jihar Taraba amma yanzu kuma akwai wani akan layi daga jihar Kebbi wake kan layi
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
wa alaikum assalam wake kan layi
sunana na Nasiru Mamari Kotso area zozo Kebbi state wanda aka fi sani da Annati Alhaji Musa Garo barka da sauka
to ya menene ra'ayinka
ra'ayi na yau ina kira ne ga deputy governor na jihar Kebbi asalin Allah dai mu dai ba mu yi sa'a ba duk mun ba mu sa'a wane ce ba a sai deputy governor jihar Kebbi wai mota uku bayan ki kuma dan zuru ne mene a wane shi sannan na biyu kuma ina jijjina ga Alhaji Musa Magaji wanda ake sani da horo Allah ya ba shi ciyama ɗin zuru kuma deputy governor ka gyara wallahi ba mu tare da kai 100% na haɗi
to
haka ka gyara mun gyara ne don a gyara
mun gode Malam Nasiru yanzu kuma sai jihar Neja to wake kan layi
suna tare da Ibrahim mai wanke mula a garin mai gobe a Kimba
to Malam Ibrahim menene ra'ayinka na ƙashin kanka a yau Juma'a
to alhamdulillah ra'ayi na farko na ƙashin kaina ina muku godiya game da ainihin ziyarar da kuka turo wakilin ku yi muna a Najeriya da kuma kyaututtukan da kuka ba muna muku fatan alkhairi na farko kenan
godiya muke
yawa sannan na biyu akwai sako da aka bani aka ce dan Allah ku taimaka wanda yake da ainihin hannu a kai a taimaka a mana hanya da tsakanin dagacin da jaha da dagacin kan yi da hakiman shi sun ce dan Allah taimaka musu da hanya abin ta kama daga Ebbi zuwa Kanya dan Allah taimaka musu sako ne zuwa wurin gwamna dan Allah taimaka a yi musu hanya abin da suka ce in gaya ma gwamna kenan Allah sa kuma ku isa mu da sakonmu
amin Malam Ibrahim abin da za mu iya yi kenan mu watsa a labaranmu don mutane su saurara kuma su ji muna fatan kuma sako zai kai ga wanda aka nufa sai kuma jihar Rivers wato Port Harcourt wake kan layi
sunana Haruna daga Port Harcourt
to mana Haruna menene ra'ayinka
ina ce zai nuna baki ciki na abinda gwamnan Port Harcourt ya ba musulmi a Port Harcourt na ruce masu masallaci da ya
yi amma wannan batu ka san mutane da yawa suna ta fice ince a kai
yana nuna ma musulmi kiyayi fata sani
to Allah ubangiji ya mana maganin duk wani abin da ya fi karfin mu to yanzu kuma sai yawa mun gode sosai yanzu kuma mun samu wani kira daga jihar Taraba wake kan layi
sunana Alhaji Abdulmumini Balankauji a Ukari jihar Taraba
to Alhaji Abdulmumini menene ra'ayinka yau
ra'ayi na shi ne mun yi zaɓen Buhari mun so shi mun jefa mishi kuri'a amma gaskiya abubuwan da yake tafiya wannan gwamnati ba ma jin daɗin sa ana faɗa a Wukari yau shekara da shekaru amma Buhari ya juya baya kamar bai san mu ba kuma mun wahala mun jefa masa kuri'a mun tashi an kakkashe mu da mutane an ba mu wahala yanzu haka tsakanin Wukari zuwa Takum ba a bi tsakanin Wukari zuwa cikin Benue ba a ana kashe mutane amma juya baya mu ba 'yan Najeriya ba ne ya kamata Buhari ya sani cewa ba duka mu ɗan Najeriya ne saboda aka yi taimake mu a zo a kawo zaman lafiya a ukari
amin Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ko'ina to mun gode sosai da wannan kira naka yanzu kuma sai daga Kotonu wace kan layi daga Kotonu wace kan layi
a daga Yobe ne
oh Yobe waye ke kan layi
daga karamar kuma ga dan Allah mai injini
to Allah ni injiniya menene ra'ayinka yau
to ni ra'ayina wato kokon kudin nan namu mai gam da aka ji karba shine ke ba mu wahala da mu da jama'ar mu karamar hukumar bai dan saboda idan kudin da yaje yau a gaida indai akwai jama'a jikin san ka bayar ba za ka karba ba
to ai malam Dallami akwai wani wata sanarwa da babban bankin tarayya ta bayar cewa duk ne irin wannan kudi a tanada su ta bada adadin lokaci da in ya wuce wannan lokacin ba za a karba ba kuma sai ka duba jaridu zaka samu wannan bayani
eh to ai da mun yanzu ma alfarma ce zamu nema da Allah babban bankin Najeriya dai da Allah ya mana alfarma mu karamar hukumar gidan harin da muke ciki ba mu da kasuwa da mun wannan kudin naira 10 naira 5 ai shine kudin mu wannan ba mu da banki a karamar hukumar gidan fa
to amma ya gaggun marasa kyan suke magana
da mutanen mu sun kai musu kudi ba sa karba
eh to ai irin wayannan kudaden aka ce a tattara domin a kai wa babban banki sai amma in ka mayar za su baka kudin ka ne ai ba wai kawai shikenan
ka to mu yanzu muna da account yawanci talakawa ba su da account wani dan naira 1500 a hannunsa shi ba yi labari ba a radio yake jiyo ba jarida yake karantawa ba kawai sai dai jira na saka yaji an ce an daina karba yaje shago an ce ba za a karba mu mun dauki na kudaden mu mun kai gidan mai sun ce ba za su karba ba
to Allah ya kyauta muna kuma fatan cewa wayanda aka isar da wannan sako domin su ya isa gare su yanzu kuma sai jihar Plateau wake kan layi
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam
Bala Komanda ne daga Bukur jihar Plateau
to Bala Komanda menene ra'ayinka yau
to ra'ayina a yau Allah ya saka muku da alkhairi dan waiwayi gwamnatin jihar Plateau ne akan yanda muka aka yi zabe lani lafiya aka gama zabe to ya kamata tun wancan lokacin ya kamata ta waiwaye mu saboda mu ji menene ake kira roman demokradiya a cikin wannan gwamnati akwai hanyoyi da ji a wayansu wurare da gwamnati ya kamata a ce ta waiwaye mu ta duba mana ta mana ta taimaka mana saboda ruwa yana shiga gidajen mu da sauransu abin da ya shafi Bukur da cikin garin Jos da sauran wayan suke waye ya kamata gwamnati ta duba wannan gaban tunda mun zabe ta saboda ta yi mana aiki ne shi shugaban gwamnatin Arewa ya duba wannan magana ya mana aiki dan Allah tunda lokaci yana tafiya Allah ya saka muku da alkhairi muryan America Bala Komanda daga Bukur jihar Plateau
godiya muke malam Bala Komanda yanzu kuma kira wanda yake kan layi daga jihar Gombe ke wane ne yake magana
Muhammadu Zarmane daga Gombe
to malam Muhammadu menene ra'ayinka yau
ra'ayina muna roƙon gwamnatin Inuwa yaya da muka yadda muka zabe shi ya yi mana hanya guyuwa daga zuwa Urugu
to mun gode mun gode
muna duba mana yadda muka yi wahala muka zabe shi
to mun gode sosai malam Muhammadu yanzu kuma sai jihar Bayelsa wake kan layi
Assalamu
alaikum. Wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
Ina magana Suleiman Sani.
To malam Suleiman menene ra'ayinka yau?
Ra'ayin da zai ne ina magana ne akan shugabannin mu na jihar Bukur.
Eh.
Kaman dan majalisun mu da gwamnatin mu. Isan. Muna so da Allah ta su. Duba yankin mu na karamar hukumar Toro musamman arewacin karamar hukumar Toro to tsakanin da Allah wannan yankin muna da asalin bukatun ayyuka masu muhimmanci da yawa musamman arewacin ta cikin arewa din nan gaskiya akwai ayyukan da har yanzu ba mu sana kamar ba mu sana gwamnati ba har yanzu
to muna fata mahukunta suna ji kuma za su dau matakin da ya kamata su dauka yanzu kuma kira na gaba daga jihar Taraba wake kan layi
Muhammadu Sarawu ne daga garin Jibo Taraba su da Kwari local government
to malam Muhammadu menene ra'ayinka yau
eh ra'ayina duka ga mu yan Najeriya ya kamata wannan gwamnati ne Buhari gaskiya ba za ta ji yan kudu suna kuce da Buhari amma sai mu yan Arewa ne
muke
saukan Buhari
to
saboda aka samu dukara tun tana su eh mu dawo da hankali don mu gina arewa mu saboda kudu sun mana tunci
to to amma an kace kudu arewa baka ware kasan mutane ban ba kai wariya ba nan
na'am ba ban wariya ba mu arewa mu muke cikin Buhari gaskiya hakan bai dace ba
to Allah ya sa a gyara to da kira daga jihar Taraba wanda Muhammadu yayi kuma shine kiran mu na karshe to masu sauraro har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 4:24 ga kuma shirinmu na gaba
wasanni a takaice
hukumar kwallon kama na kasar jamhuriyar kamaru suna zawarcin tsohon dan takalai dan kasar patrick boma domin ya zanto sabon mai horas da yan kwallon kafan club din indomitable lions hakan ya samu asali ne da yi tun lokacin da club din ta samu matsala ne a gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka wanda tsohon coachin kasar clarence zidov ya jagoranta a shekarar 2019 nan coach umaru na kasar jamhuriyar kamaru ya yi mana tsokaci kan yanda hukumar kwallon kafan fikafu take zawarcin Patrick Bomadin
eh kasan shi yanzu abin da yake akwai shine yanzu kowanne kasa sai kaga tana so ta dauki tsohon dan kwallo saboda ya rika koyarwa to ni dan matsala da naga zai dan samu saboda shi Patrick Bomadin da ya tsayar da shanin kwallon kafa bi taba ku daukan wata ekip ya koyar ba to ban sani ba ko yana da diploma din sa na koyarwa to wannan ne bamu sani ba to amma kam inde ana so a tattara hankalin yara ana so a tafiyar da sha'ani wanda yake kwarewa na sanin wasa wanda an san cewa wasa idan dai ina da karfi an san yanda za a yi a taro ta to kaman bamu kam zai iya to sai dai kana kasan kasanmu za a bar shi za a bar masa hannu ya zauna ya samu yayi abin ya dauki wanda ya ci su yi wasan anan magana take domin kasan in an dauki turawa sun zo ba a yi musu tilar saboda an san su turawa ne in baka wasa an zo ya tafto shi da yake dan kasa ne dan Kamaru da akwai abokanai da abin da za a kira shi yaya ka ga wani ya ga ko ba wani abin nan ba ko kuma minista ya zauna ya kira shi kaga zai dan cire sa masa wani abu to wannan ne kawai nake tsoro
masu hasashe suna ganin cewar dai matsalar cin hanci da karfar rashawa ne sai mamaye manyan jagororin Indomitable Lions din amma masu magana suna cewar sai an gwada akan sanna kwarai Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
kun gode Malam Garba ai min afuwa dazu nayi kuskure wajen fadin lokaci yanzu lokaci anan na cewa karfe 5 saura ɗan mintoci kafin mu karkare shirin ga takaitattun labarai
to a takaice yawan mutanen da suka mutu dalilin barkewar annobar Ebola a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo ya kai 2000 a cewar wannan rahoton da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar a yau Juma'a hukumar ta ce yau mutanen da aka tabbatar kada kamuwa su ita ma ta cira inda ta kai sama da 3000 yau Juma'a hukumar da ke sa ido akan iskar guguwa Amurka ta ce akwai yiwuwar guguwar Dorian za ta ƙara ƙarfi ta kuma mahaukaciyar guguwa Prime Minister Pakistan ya yi kira ga 'yan ƙasarsa su baiwa 'yan yankin Kashmir haɗin kai ta hanyar fitowa tsaye a kofar gidajensu da shagunansu da ofisoshinsu har na tsawon mintuna 30 a yau Juma'a sai dai yawancin mutane sun yi tambayar ta yaya wannan abu zai taimaka wa 'yan yankin Kashmir. A makon da ya gabata ne tsohon mataimakin shugaban kasar Venezuela ya cancanci Amurka bayan da gwamnatin Trump ta saka sunan shi a tarar da Mark Jose Lopez dan kasuwa a Venezuela a jerin sunayen da mutanen da ake nema ruwa a jallokan laifukan fasikobarin miyagun kwayoyi da halarta kudin haram.
Thomas Kaimas Ferraro aka ce laifin da yi karewa. A nan za mu dasa aya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu da wani sabon shirin ciki har da demokradiyya a yau. Wanda Madina Dauda ke gabatarwa a koda yaushe kuke da bukata za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu a wayoyinku na salula. a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafukanmu na Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Crusher da ta hada ta kuma bada umarni da injiniyan mu yau Craig Bond, ni Aisha Mu'azzam nake cewa mu kwana lafiya.